Lamarin rashin tsaro a Najeriya dai na ci gaba da yin kungaba-kun baya, domin matakan da ake ɗauka sun kasa hana 'yan bindiga aika-aikar su. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, daidai lokacin da gwamnatin jihar ke kaddamar da jami'an tsaron al'umma, 'yan bindiga sun kutsa kai cikin wani gari da ake kira Gidan Bakusu a ƙaramar hukumar mulki ta Gada da ke gabacin jihar. Suka sace ɗalibai, almajirai da adadinsu bai kasa 15 ba. Na zanta da Liman Abubakar, wanda shi ne malamin makarantar da aka sace almajiran.
Suna sun shigo tsakiya gari, sun taho sun kamo wannan mata, sai suka bi wannan wata makarantar tawa. To da yake almajiran suna da yawa, sai suka ji kukan matar wadda suka jayo, sai suka tashi ta suka ta shiga cikin ɗakuna, suna ta shiga cikin ɗakuna, suna kan hanya da suka ga yawansu, daidai kawai sai suka rati ki, sai suka tafi da waɗannan yaran.
To yanzu a yanzu kun san inda suke?
Nan dai suka bi suka ta sama kwalta kamar nan Bakaloni kenan.
Kun sanar da local government da gari ya waye?
To ni kam ban sanar da ita ba, amma dai daɗa ban sani ba ko mutanen gari sun ɗan sanar da ita, saboda ni muna nan mun shagal daga nisan yaranmu waɗanda aka tayar da su.
Kamar makarantar yara nawa ke gare ta gaba ɗai?
Ta kunshi yaro 300.
Menene adadin ɗaliban da aka sata?
Lazo kai 15.
Dan majalisar jiha mai wakiltar yankin na Gada, Kabiru Dauda, ya tabbatar da aukuwar wannan lamari.
Wannan garin sun kira ni da misalin karfe 2 na dare, sukan ce min don Allah in neman musu jami'an tsaro. Ga barayi sun shigo garin su, sun dauki almajirai, sun dauki wasu mata. Nace musu akwai wanda aka kashe ko babu, suka ce to bisa ga yanzu ba a iya tantance ko almajiri nawa aka dauka ba, ko kuma ko mutum nawa aka dauka, da kuma waɗanda aka kashe. To bakin maganar da muka yi da safe, nayi kokarin in same su, to nace kudin su bai da kyau, basu kira ni bane, kuma ban same su ba, balle in samu ainihin kididdigar ko akwai rashin rayuwa a ciki, ko kuma yawan mutanen da aka dauka. Wannan shine gaskiya abin da ya faru, kuma ya faru din ne gaskiya a jiya karfe 2 na dare.
Duk a cikin wannan ranar, 'yan bindiga sun kai wani hari a ƙaramar hukumar mulki ta Isa, inda suka kashe mutane ciki har da hakimin ƙauyen. Wakilin al'ummar a majalisar dokoki ta jihar Sokoto, Habibu Halilu Modaci, ya ce 'yan ta'adda suna cin karin su ba babbaka ne, saboda jami'an da aka tura su fatattake su ba su samu iyakawar da su ba.
Suka je suka iske wani hakimi na garin Turba, suka kashe shi, sannan suka je suka sami wasu mata guda biyu suka kashe su. Saboda haka halin ya riga ya ɓaci, ya kazance. Waɗannan mutane na wannan yanki suna cikin yanayi
da yake gwamnatin Sokoto ta bi sahun takwarorinta kamar jihar Katsina da Zamfara wajen samar da jami'an tsaron al'umma. Dan majalisar ya ce akwai buƙatar a yi da gaske kafin a shawo kan wannan lamarin.
Mun dai ga irin kuɗaɗen da anka kashe a wannan wuri, kuma muna fatan kuɗin da aka kashe su yi amfani taimaka ma mutanenmu da a cikin yanayi mawuyaci.
A yayin haɗa wannan rahoto dai, gwamnonin jihohin Kebbi, Zamfara, Katsina, Bauchi da sauransu, da tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara a kan tsaro, Janar Ali Guso mai ritaya, suna a Sokoto domin ƙaddamar da jami'an tsaron al'umma. Kuma a cikin dare washe garin safiyar ne 'yan bindiga suka yi wannan aika-aika, abin da wasu ke ganin cewa dole sai an yi da gaske. Muhammad Nasir, muryar Amurka, daga Sokoto a Najeriya.